Gwamnati na iya raba mutum da hilayen shi don wani abun amfanin jama'a game da haka babban sakatarin kwamitin ƙasa mai kariyar 'yancin ɗan adam CNDH na sa kaimi ga batun biyan diyyar gaba ɗaya tun kamin a kwace musu wuraren Amadu Alishina Kurgeni ya ce.
Karbewa tana da kyau domin idan aka karbe saboda amfanin ƙasa ne amma doka ta ce kafin a karba sai an baiwa waɗanda za a karbe hilayen su diya baki daya sai dai wani lokaci ba haka ake yi ba
idan kuma ba akan wannan yanayi bane a ƙasar Niger shirin dokoki ya baiwa waɗanda aka kwace ma hilaye da su kai ƙara wajen hukumomin da suka wajaba kamar kwamitin CNDH da ke kare 'yancin ɗan adam akan wannan misali tun shekara 2015 take ɗauke da kes ɗin waɗanda aka karɓewa hilayensu na goro banda Amadu Alishina Kurgeni ya fayyace irin gudunmuwar agajin da suka yi a wannan kes.
Donc pour ce cas ce que nous avons fait
a game da wannan batu abinda muka yi shine taimakawa waɗanda lamarin ya shafa da shawarwari da kuma nuna musu hanyoyin da ya kamata su bi wajen tuntubar hukumomin da ke kula da sha'anin tare kuma da yin kira a shekarar 2016 mun yi kira ga ma'aikatar ministan makamashi inda muka ce ya kamata a yi kokari a baiwa waɗannan mutane diyyar su gaba daya
wani rukunin waɗanda aka karbe wuraren su dake bisa layin jonin lantarki mai babban auni dake bayan ruwa a nan yame sun yaba wa taimakon da CNDH ta musu zaman tamkar lauyarsu wakilin nasu Nuruddin Usaini dauke da shaida
gaskiya tare da hukumar CNDH mun sami ci gaba sosai kan wannan lamari a duk lokacin da muke da wata haduwa da hukumomi hukumar CNDH na halarta hukumar ta je har kotu tare da mu kai mu sai mu ce CNDH ita ce lauya mai kare mu
A ranar 8 ga watan Fabrairu da ya shuɗe, waɗannan da aka amce wuraren su sun kasance a gaban jujin da ke kula da wannan lamari domin sa hannu ga ƙudurin da ke tabbata sun amince da farashin da gwamnati ya musu kan diyar da za a ba su cewa da jika 7 kuɗin sefa kan kowane metre kare a yanzu dai suna kan jiran karɓar wannan diyar.